Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jababa sauraron ku assalamu alaikum. Shirin yau da gobe da shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan bidoji 25/31. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai da Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka haɗa da Radio Amfani Saudiya da kuma Diya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jibuta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da ni Abida Bahari Auda.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 zani magana ne akan rawar da matasa ke takawa a fannin noma a Jamhuriyar Nijar.
Ke ba saurare bida tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya gayyato mana baki matasa domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin mu na Olama.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a masu saurare, ba tare da bata lokaci ba, za mu garzaya Jamhuriyar Nijar inda wakilin sashen Hausa Hamidan Mahmud ya gayyato mana baki matasa a zauren tattaunawar.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirin mu na yau da gobe na muryar Amurka. Wadani Hamid Mahmud zan gabatar muku da shi daga nan birnin Agadez. Shirin yau da gobe na wannan karan zai yi duba ne kan yadda sannan a hankali matasa suka rungumi sana'ar noma don dogaro da kai. Mun gayyato wasu daga cikin matasan da suka rungumi sana'ar. Da farko za ku gabatar mana da sunayenku.
Ni sunana Muhammad Sidi, manomi ne na albasa.
Sunana Rabe, manomi ne na hatsi.
Sunana Zakariya, manomi ne na kwambitar.
To daga cikin matasan da muka gayyato har da mamba a majalisar shawara ta matasan jihar Agadez, da farko dai za a gabatar da sunan shi.
Ni sunana Abu Alasan. President na hadin kan matasa kuma muna nan a ƙarƙashin majalisa ta matasa na kwamin na garin Agadez, muna daga su Allah ya.
Idan muka dawo wurin ka Muhammad Sidi, menene baka sha'awar gudanar da yin noma a matsayin ka na matashi?
To abinda ya bani shawarin noma a matsayina na matashi, saboda tsohina ne suke na isko suna yi sun gaji, yanzu ni ne na kama ina yi nema dai don tallafa musu, kuma tallafa ma kaina, shi ne dalilin da ya sa na rungumi sana'a.
Kamar wani irin matsaloli ne kake fuskanta a cikin noman da kake gudanarwa a Agadez?
Matsaloli gaskiya ba a rasa su yau da gobe. Akwai matsaloli na rashin ruwa, na ban ruwa, na kuma akwai matsaloli su ma dai wanda sai mu ayyana ke bada su. Ko matsaloli da dama gaskiya wanda muke fuskanta, muna dai bare ne muna tattabawa.
To kamar kai idan muka dawo wurin ka, za mu so ka gaya mana menene baka sha'awar rungumar sana'ar noma?
To abin da ya bani sha'awa, saboda ni ma haka dai na taso na ga iyaye da kakanni dai yanda suka yi, saboda haraka suna yi suna kula da kansu, kuma ni ma abin da ya bani sha'awa duk in kare mutuncin kaina, saboda dogaro da abin wani ko kuma irin zaman banza haka, shi yasa na zo na rungumi sana'ar noma, saboda in ma kaina, saboda gashi yau ina ma kaina, ina ma wasu dangina kuma da tsahi haka ina kula da su, saboda zaman banza bai da wani amfani.
Ya sana'ar noma take a wurin ka?
To kamar kalubalen da ake fuskanta a ciki, kamar rishin ruwa da wasu harkoki da haka, kamar a ce wanda wasu kwari wanda zai su zo suna dan shiga wannan in harkar shifka dai suna dan fatawa, to kamar su ne dai sai dai kuma da rashin karfi haka wanda za a ce babu wasu dan kudade wanda zaka zo ka kama aikin da kyau dai kwa, saboda sai an ci an sha dai zince za a zo a kama aiki da karfi dai a yi, to kamar haka shine da matsalolin da ake fuskanta.
To kamar Mallam Rabe, idan muka dawo ranka, jihar Agadez jiha ce da aka santa da yin noman albasa da pomdata, sai gashi kai karin gumi ta yin hatsi ko gero. Menene baka sha'awar yin wannan noman ta gero?
Eh, noman gero dan ko da muka tasa mun ga ana yin shi iyaye da kakanni da kadan shi ma mu shi ne har yanzu ba mu saki wannan al'adar ba ta shi. Don saboda muna yi dan mu ci, mu kiyaye lafiyar mu ma abun nan ne kuma. Muna ci muna noma ko mu noma shi ba dan ma wai dan cin ba, har sai da ana yi ana bin wasu bukatoci. Ana bin wasu bukatoci kuma in kawar akwai waɗanda ba ƙarfi ma hakan ga in kawar mutun ya dan aji hakan ga na dan tallafa musu.
Kamar wani irin kalubale kake fuskanta a noma hatsi, gani yadda jiha ce a yanzu ta dake da hamada kuma ana fuskantar gurtsowar hamada, ta yaya kake noma wannan hatsi?
To noman hatsi yanzu dai an san in babu wuri mai ƙarfi dole dai sai an nemi dai yan abun ga yan kuɗi dan taki kafin wannan lokaci, ko da wani abu ne kana iya wata abusarka cikin hatsin ne kana sai ka turka ka lokaci ya kai, in ya kai kuma kana iya dan abu ne ka dora sai da kana gama taki ka har lokaci sai ka dan dora balwada ma shuka dan ta tahi da kai.
Muhammad Sidi, idan muka dawo wurinka, a baya-bayan nan ana fuskantar tsadar taki a duniya baki daya, shin kun fuskanci irin wannan matsalolin a hali yanzu, ganin cewa a matsayin ku na matasa da suka rungumi wannan sana'ar, shin kun fuskanci irin wannan matsalolin?
Eh, sosai ma mun fuskanci matsalar rashin taki na bana gaskiya, wannan kuma roko ga Allah ya samu samu gwamnati ta tallafa mana shi surtu bisa takin nan na gona, muna san shi sosai. Da kuma karamcin ruwa nan shekara gana nan jiha Agadez an samu karamcin ruwa ba sosai ba gaskiya, ba kamar shekarun da suka wuce ba. Muna fata dai mu samu takin dai, shine muke fata mu samu.
To kamar Mallam Abu Alhassan, a matsayinka na mamba na majalisar shawara ta matasan jihar Agadez, shin idan aka ɗauka wani irin tallafi ne a matsayinku na shugaban matasa kuke gani ya dace a tallafa matasan nan da suka rungumi sana'ar noma?
Eh, assalamu alaikum Mallam Hamdan. Mallam Hamdan, wannan muhawara mu ta yi kamar tana da muhimmanci. You coming at us as a big feat, you better have proto-tone. You go real, we go real, I beat our chest on that. So much black around us, feels like we've been working late. Shit, challenge. Swing in the club like I play golf, challenge. Me against the world, black Adolf, challenge. You then form like Nicolas Cage, bro. Okay, blackout, challenge. Look, face off, challenge. Black Rambo, Oliver Tambo. But I'm a bad fuck. Django, rappers used to rock, they be beanie single. Up north, my team's fire, there's an evil game. You can never ball like we do. Africa, we didn't believe on nobody, nobody go fish you, and I think I'm make a teach you. Tell them they can't say, I think they be big on the same level, cause I go feed the feet you. Back, you got better collaboration, it'll be issue. Drinks on the house, all the money will go issue. Shh, I've been one in a million for history, go! You know the pen, I'm open, 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 I'm open. Send them a call and call and then you can push it for them a deliberate. The youngest I got a sabbat, you know my relax, I'm going to be so happy, crack. Step up in the club, blow money like I'm running for president. So in charge, I go off, now my residence. Head it to the... I bite my tongue, it's a bad habit.
my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure. Yeah. Your tongue like my bad habit. Would you mind if I tried to make a pass at it? No, you're not too good for me, my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay, things happen for reasons that I can't ignore. Yeah. Around, get tongue-tied. I turn it on, I make it rowdy. Then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, 'cause you know what you found is biscuits, is gravy left.
It's the hits, only the Voice of America.
Radio station BTSNOOP.
No make it fun, I let it. You so damn beautiful, I swear you make me sick. I want your love, I want to know. Inside my heart there's nothing but a burning flame. Let's make some bad decisions. I want you.
Time. Ooh. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home.
I know you got some money. get it. You needed someone that could prove you wrong, so I reckon you leave all of your problems at the door to my city. You gon' need to tell my brothers where you from, and I admit it. I still got empathy, and you gon' feel it for 2 weeks. And I release you in them streets and keep my Nina in discreet. Keep the cleaning, my Jeep, and put that Yeezy in your teeth. Let my D's off they leashes if you even think to speak. I'ma give it all new meaning when you said you live in a dream. We could keep them all sleeping. You gon' live with all your G's. Count them cheap, 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 cheap. Time by Z. All I see.
I came out my mama, thinking God daddy never would. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join? These demons don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise, don't put worth inside somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive.
Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far and start walking.
was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home.
Still